baka guri zauna a cikin raina ba wani sai kai.
Wannan kadan kenan daga cikin wakar sabon film din da mawakiya kuma jaruma a yanzu wato Binta Labarau wacce aka fi sani da Fatini Jar a film din ta na farko mai suna Sakatariya. A yau shirin namu na musamman ne domin kuwa mun samu bakoncin Fatini Jar a film din ta na farko wanda take cewa burinta a matsayin ta na mawakiya kamar sauran mawakan duniya suka nufi nafinai don isar da sako. Hakan ne ma yasa ta fara a yanzu. Abin sha'awa dai jarumar ta fara film ɗinta na farko da gwarzanta wato Alinhu. Ga yadda hira tamu ta kasance.
Fatini Jar gashi na zo na sami tukuna a aikin film kuma kowa ya san waka take.
Yes, yeah. To, alhamdulillahi dalilan da suka sa na fara acting suna da yawa. Na farko dai duk inda na je a bangaren wakoki na haka sana'ata to masoya suna ta irin bane shawara ya kamata a ce kima ki dan fara fitowa a film dinnan da sauransu. To sannan kuma tun farko dama can ina da burin hakan kasancewa ta na mawakiya kuma ina so in yi koyi da mawakan duniya da yake duk wata mawakiya ta shahara a duniya ke kusan a ƙarshe za ta yi film. To ina da wannan dama sha'awar kuma ina so in yi koyi da hakan. Sannan kuma babban buri na shine idan zan fara acting in fara da Ali.
To yanzu da shi kika fara?
Eh da shi ne na fara.
Ya kike ji da kika fara wannan harka ta film da kuma da wanda kike son ki fara?
To alhamdulillah da kike son harkar film da waka ba abu ɗaya bane. Wannan umarni ake baka a ce ga yanda zaka yi waka kuma kai kake shiga kai basira kace kai kake da basira da kalauna nan kin gane wannan kuma umarni ake baka
tunda wahala tunda wannan shine na karo na farko
gaskiya ne da wahala tunda wannan shine na farko to ban sani ba ko nan gaban Allah da
me baki wahala
to dake magana haka yake film magana ce kuma ana son kai ka nuna magana din kuma ka nuna abinda magana take nufi haka a fuskar ka. To irin wannan shi ma yana bani wahala gaskiya sosai
wajen kaman yi abin tausayi.
Yawwa abin tausayi idan kuka ne a gurin sai a ce sai kai kuka ka nuna abin da yake rubuce to wannan shi ma gaskiya yana bani wahala sosai da yake ban saba ba wannan shine na farko shine dalilin da yasa ban
to kunya fa.
To da yake na saba da harkar jama'a ina shiga cikin miliyoyin mutane ina waka gaskiya idan mutane baya bani kunya haka
ko kameran da ake dora miki baka jin kidan jidar
gaskiya ba na ji tunda na saba da kamera dama kawai dai abin tsoron shine dai maganganun da yake magana ce dole sai kai abinda ake so a maganar to wannan shine yake dan bani tsoro haka dai da sauran su. Alhamdulillah kuma ina dan kamanta daidai haka.
To me kike son ki isar a wannan film din da kika fara yi ne?
To abinda nake so in isar akan wannan film din ina so in nuna da yake labarin ya kunshi cin amana da yaudara da kuma irin butulci haka da sauransu. To ina so nuna cewa butulci da cin amana da yaudara bai dace ba.
Wannan harka ta film da kika fara so kike tsaya iya film din Hafsa Fulani ko ko kina da sha'awun ki na yan kudu?
To kowanne dai in ya kama in yi zan iya yi. Ya danganta dai da labarin saboda gaskiya ba kowanne labari zan yi ba.
Ba kowanne film zaki
iya ba. Ba kowanne film zan iya.
Misali wani iri ne ba zaki iya ba.
To duk abin da aka ce zai shafi mutunci na kin ga ba zan yi shi ba gaskiya. Abu da shafi kamar ko
tafin cha nake wa'azi ake wa mutane kowane kana son ka ci gaba cha nake kowane irin role aka baka zaka daure kai kenan akwai role inda ba zaki iya ba
eh gaskiya akwai
eh shine kike son ki bani misali
musamman in ya zama wani tsaraici ne kin ga ba zan iya yin hakan ba gaskiya ba zan iya sa kayan da basu dace in sabu an fito.
To me burin ki a wannan harka?
A buri na amfi kowace jaruma a wannan harka.
Ku biyo mu a shirinmu na nishadi na ranar Laraba domin jin yadda ta tsinci kanta a duniyar waka. A fannin tsegumi kuwa wasu jaruman Kannywood su goma za su fara wata horarwa ta musamman na kwanaki biyu daga ranar 29 zuwa 30 ga wannan wata a British Film Institute da ke jihar Lagos. Jaruman sun hada da Mustapha Musti, Jamila Nagudu, Nafisa Abdullahi, Dauke Busho, Lawan Ahmad, Baban Lahayatu, Halima Ate, Jamilu da kan tsaka da Maimuna wata yarinya. Hukumar za ta karrama su bayan horo. Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Nigeria.